La'akari da hatsarin da ke tattare da dorawa wata kabila ko addini ne fi a duk lokacin da rikici ya barke a Najeriya. Mataimakin shugaban majalisar addini ta ƙasa NIREC tare da shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci ta ƙasa da kuma shine sarkin musulmi Sa'ad Abubakar sun kalubalanci gwamnati a yayin taron majalisar karo na biyu da aka gudanar a Abuja wanda aka yi watake da za a iya kaurace daura laifi ga wata kabila ko addini da siyasa. Gwamnan jihar Plateau kana shugaban kungiyar gwamnonin Arewa barista Simon Ulalon ya faɗi cewar ba daidai bane nuna wariya ko bambanci ga wata kabila ko addini ko siyasa
sai cancanta ba domin dukan mu Najeriya ne ɗan Najeriya ne dukan mu da kabilu da yawa kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki saboda haka idan aka samu mara kirki ba za a ce wannan kabila ne ba muna ganin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba wanda muna ganin kabilu da yawa suna ciki saboda haka idan mutum yayi abunda ya kamata hukuma ta hukunta shi ta hukunta shi amma ba saboda yarensa ba ko kuma saboda addini.
A kasidar da ta gabatar Hajiya Salamatu Ibrahim tsohuwar shugaban mata musulmai a Najeriya kana sakatariyar tsare-tsare na majalisar kula da harkokin addinai a kasar ta ja hankalin shugabannin addinai na musulunci da krista wajen nausar da mabiyan su kyawawan ɗabi'u da addinin ya koyar.
Ina ganin wannan kasida tawa za ta ku taimaka da yawa saboda nan taron shugabanni ne na addinin musulunci da kuma kiristoci to kuma ka kin gani yawancin ka ba da kasida ko da sun san wannan zai zama cewa ya zama tunatarwa a gare su koma wannan abin da yake a tsaya tsakani da Allah a gaya wa mabiya tunda dama din Najeriya ko mutum musulmi ne ko mutum kirista ne duk a gaya musu cewa ga kuma matsayar addini akan wannan lamari su daina kawai mutane su rika manna musu suna suna kyamar su suna ana kashe su ana ne to abin da yake jawo wayannan matsalolin kamar yanda da taken wannan sai fara da na bada taken taron kuma shine wato mutum ya dishi ya fi wani ya rika kallon wani shi kamar ba cikakken mutum bane bayan alhali cewa shi ma dan adam ne shi yasa na kawo cewa farkon mu daga adam ne da hawa saboda haka ba daman ka ji kai ka fi wani ko manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fi wani shine wanda ya fi wani tsoron Allah shi ko tsoron Allah ba abu ne da kai za ka ce ni na fi wannan tsoron Allah tunda baka shiga zuciyarsa ka gani ba saboda haka sai a zauna lafiya in kana kallon mutum shi ba yana da daraja kamar kai mutum ne to ba za ka je ka danne mishi hakkin sa ko ka kai ga kashe shi ba kamar kiyashi.
A jawabin sa babban sakataren majalisar ta NIREC Rabaran Colonius Omonogwa ya ce ƴan Najeriya na buƙatar canja halayyar su da ɗabi'un su tare da jaddada cewar kar su bari ƙabilanci da addini su zama tushen raba kawuna na al'ummar ƙasar.
We should know that we share a common humanity no matter where you come from and it will matter your religion if you can accept it. Then we should know too that when we go to heaven, God is not going to ask for a different religion because the only religion in heaven is God because we see Him as it really is.
Da ƙarshe dai majalisar ta bayyana cewa sai shugabannin gargajiya da addinai sun ɗauki matakan da suka dace za a samu mafita ga matsala a Najeriya inda ta buƙaci kafofin yaɗa labarai da su zama masu gaskiya a cikin rahotannin da suke yaɗawa don inganta zaman lafiya mai ɗorewa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.